check 1, 2. Jam heavy knees. Let's bounce. In the land, head nodding automatic, can't resist. Put me on your top playlist. Breakers on the snare, music every ride, feel it in your chest. We represent the best. Double time, toe the line, making it fine. Every note is gold, watch it shine. I'm groove is the boss, I paid the cost. Found in the music, never lost. Non-stop, yeah. Da 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 da